Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 2531 da kuma 49. Masarar a jamhuriyar Nijar kuma za a yi kamun kai tsaye tashar gidajen rediyon amfani sarauniya Far'a FM, Nomad FM da Londoniya da tashar Mutafiya Africa kan mita 200.5 zanga FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana shin muna tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a fihausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masara assalamu alaikum barkanku da warhaka Abdul Aziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Litinin 3 ga watan Disamba na shekarar 2018 kafin ku ji abin da muke tafe da shi bari mu fara da kanu labaran duniya
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba kuma ba wani dan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbin sa A wata wasiƙa da shugaban Amurka Donald Trump ya tura wa Firayim Ministan Pakistan Imran Khan, ya nemi haɗin gwiwar Islamabad wajen kawo 'yan ƙungiyar Taliban kan teburin sulhu a Afghanistan. Amurka da China sun amince da jingina batun ƙara haraji don ba da damar hawa teburin shawarwari.
Madalla to bayan labaran duniya za ku ji cewa ƙasar jamhuriyar Niger ta samu tallafin miliyoyin daloli daga bankin duniya.
Komin kudin jamhuriyar Niger akwai abun da suke sawa jamhuriyar Niger bata ta dauki sha'anin makaranta akan ta ita kadai
a Najeriya kuwa za ku cewa lulun sojan kasar ta tura dabban yan sanda zuwa Maiduguri
Abdurrahim Yusuf who is 45 years old as the gang leader and he was trained in Libya as a guerrilla fighter
bayan haka muna tafe da shirin ilimi amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya
Assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba kuma ba wani dan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbin sa. Jiya Lahadi shugaban ya karyata jita-jitar da ake yadawa a yanar gizo a lokacin da ya gana da 'yan Najeriya masu zama a kasar Poland inda yake halartar taron kolin COP24 na Majalisar Dinkin Duniya game da canjin yanayi na birnin Katowice. Ni ne da gaske Ina tabbatar muku abinda shugaba Buhari ya fada wa taron 'yan Najeriya kenan. Ya kara da cewa kwanan nan zan cika shekaru 76 da haihuwa kuma zan ci gaba da samun karfi. Shugaba Buhari ya ce mutane da yawa sun yi fatan ya mutu a lokacin da ba shi da lafiya. A cewar wata sanarwa da wani mai magana da yawunsa ya fidda. Har ma wasu sun je wajen mataimakina na akan ya nada su mataimakin sa. Wato idan ya zama shugaban kasa kenan saboda sun dauka na mutu wannan jita-jitar ta fara ne bayan shugaba ya kwashe lokaci mai tsawo a birnin London yana jinyar na ciwar da ba a bayyana ba a shekara 2017 Buhari ya ce waɗanda suka fara wannan jita-jitar a kansa jahilai ne kuma marasa addini A wata wasiƙa da shugaban Amurka Donald Trump ya tura wa Firayim Ministan Pakistan Imran Khan, ya nemi haɗin gwiwar Islamabad wajen kawo 'yan ƙungiyar Taliban kan teburin sulhu a Afghanistan. Khan ya bayyana wa wasu manema labarai cewa samun wannan wasiƙar ne ya yi yau Litini da safe. Ya kuma yi alƙawarin cewar Pakistan za ta yi iya ƙoƙarinta wajen taimakawa game da shirin neman sulhu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Muhammad Faisal ya fitta sanarwa a hukumance daga baya yana bada ƙarin bayani. Shugaban Amurka Donald Trump a wasiƙar da ya rubuta wa Firayim Minista Khan ya bayyana cewar babban burinsa a yankin shine cimma kawo ƙarshen yakin Afghanistan. A saboda haka yana neman taimakon Pakistan. Amurka da China sun amince da jingina batun ƙara haraji don ba da damar hawa teburin shawarwari. Amma dole ne ɓangarorin biyu su kammala shawarwarinsu cikin tsawon kwanaki 90 da aka ba su da suka kunshi muhimman ranakun hutu a Amurka da China. Don haka akwai buƙatar a yi hanzari a cewar masana. China ta yi alƙawarin sayan abin da fadar White House ta kira kayan gona da makamashi da wasu kayayyakin masana'antu masu tarin yawa. Kusan a ce babu wata matsala. abinda zai fi zama da wahala shine wasu abubuwan da Amurka ta ce bangarorin biyu sun amince a kansu. Wannan ya hada da alƙawarin fara shawarwari ba tare da bata lokaci ba akan canje-canjen tsarin da sauransu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Qatar ta ce za ta bar kungiyar kasashe masu fitar da mai da ake kira OPEC a takaice daga watan Janairu shekara 2019 domin mai da hankali akan fitar da iskar gas zuwa wasu kasashe. Da yake magana da manema labarai yau Litini a Doha, ministan harkokin makamashi na Qatar Sa'ad Sharida Al-Kabi ya bayyana wannan sanarwa mai ban mamaki yau Litini. Yana mai cewa kasar da ta fi fidda iskar gas waje a fadin duniya tana shirin ta kara yawan iskar da take fitarwa daga 10 miliyan 77 na iskar gas zuwa 10 miliyan 110. Qatar kuma na so ta kara yawan man da take sarrafawa daga gangar mai miliyan 4.8 zuwa miliyan 6.5 a rana. Karamar kasar Larabawa mai arzikin makamashi na fuskantar takaddamar diplomasiya da kasar Saudiya da ta mamaye kungiyar kasashen ta OPEC, amma Al-Kabi ya ce matakin fita daga OPEC ba shi da nasaba da siyasa. Za a kai gawar tsohon shugaban Amurka George H.W. Bush a wani bangaren ginin majalisar dokokin kasar yayin da Amurkawa ke karrama shugaban Amurka na 41. Za a budewa masu fada aji da sauran jama'a ginin majalisar da ake kira Capitol Rotunda da Turanci domin yi mashi karramawar ƙarshe ranar Laraba da safe. Za a kuma bar akwatin gawarsa a bude domin jama'a su yi mishi sallama. Tsohon shugaba ya rasu a jihar Texas, jiharsa na asali, ranar Juma'a da yamma. Yana da shekaru 94 da haihuwa bayan ya kwashe shekaru masu yawa yana fama da rashin lafiya. Bush da ya yi wa'adi daya akan mulki a fadar White House daga shekara 1989 zuwa 1993. Za a yi mishi taron makoki ranar Laraba a majami'ar ƙasa da ke birnin Washington, sannan abin ne shi ranar Alhamis a ɗakin ajiye littattafai da karatunsa da ke jihar Texas. Fadar White House ta sanar da cewa shugaba Donald Trump zai halarci taron.
Amina Buhari auna kenan. Labarin da ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu rahotannin kuma za mu soma ne daga nan Amurka, inda za ku cewa Bankin Duniya ya baiwa kasar Niger tallafin kuɗi dala miliyan 100 domin inganta ilimin al'ummar kasar. Yayin wata ziyara da ya kawo mana a nan ofishinmu ga ministan ilimi Dr. Dauda Mamadu Marti, ya min ƙarin bayani a tattaunawar da na yi da shi.
Zuwan namu gayyatan Bankin Duniya ne don mu samu tattauna bisa wani program da suke da mu su aza da mu na wajen dola miliyan 80 suke so cikin shekara uku din a sama bisa education a jamhuriyar Niger. Mun zo mun tattauna da su, mun shirya abinda muka gaya musu don su kara mana kuɗin har ya sama da 80 din, yanzu har mu wuce miliyan 100 za su samu cikin shekara uku din mu sama cikin education na primary, secondary, har da university. Don mun so ne da ma mu musu bayanin zaman da muke ciki, mu musu bayanin abinda sha'ani education yake a Niger, mu samu tattauna mu kara gaya musu abinda ya fata mu tattauna musu, shi ne har suka ji daɗi musu kara mana kuɗin.
To kakin ku zo nan kuna da jadawali wannan kuɗin mi za a yi da su?
Eh, mun tattauna duk mun kwatanta musu wahalolin da muke da su. Ka san a yanzu a Niger cikin baitulmanin namu kashi 21 na kudin da muke da su sai mu sa cikin na education ne amma cikin kai shi 21 din nan 80 duk biyan alwashin ma'aikata ne 80 duk a cikin 100 din nan duk biyan alwashin mu shine local din mu ne shine yasa akwai wadansu abu da mun ma iya daukan akan mu misali zan baka abu guda kowace shekara a primary muna samu yara 1600 suke shiga makaranta 1600 din nan kowane makaranta kowane classes dan za a dauka mutum 40 ne muna so misali class 1015 mu shi na 1015 wannan kuma in aka dauka ne sai ita ka dafa ya dauka shine yasa mu tantamna da barkin duniya da wadansu abokan mu na hulɗa mu kwatanta musu ga harkokin da muke ciki komin kudin jamhuriyar Niger akwai abun da suke sawa jamhuriyar Niger bata ya dauki sha'anin makaranta akanta ita kadai misali in ka dauki sha'anin tsaro diba a arewa da mu akwai Libya a Libya kwa ya san zaman Libya babu zaman tsaro da kirki babu ma gwamnati zamu ce yamma da mu akwai Mali akwai Burkina Faso nan alƙaida da aka mi su kenan sun tattara mutane hankali anan gusum da mu akwai a Najeriya wajen bakin Chadi Boko Haram don in ka dauka sha'anin Niger din duk mahi yawan kudin da muke samu akan tsaro muke sa su shine yasa bamu da kudi da yawa da zamu samu bunƙasa sha'anin makaranta a jamhuriyar Niger kagan da ya kamata shine yasa mu kwatanta musu shine ma yasa suka gane ya kamata a tattauna a kawo ma makaranta Niger taimakon da ya kamata
Ministan ilimin kasar Niger kenan Dr. Dauda Muhammadu Marti a lokacin ziyarar sa ofishin murya Amerika da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai mu leka Nigeria inda rundunar ƴan sandan kasar ta tura mataimakin babban sufetan kasar da ƙarin wasu zarattan ƴan sanda na musamman 1000 zuwa jihar Zamfara ta kuma tafke wani dan yakin sunkurin kasar Libya a dajin na Zamfara. Ga rahoton da wakilin mu Hassan Mainakaina ya aika mana.
The Inspector General of Police had deployed the DIG operation who had already arrived in Zamfara State with 100 police special forces.
Mai magana da yawun rundunar ƴan sandan Najeriya kenan Mr. Jima Moshot ke bayyana cewar Sofeta General ne ƴan sandan Najeriya ya tura mataimakin sa tare da daruruwan ƴan sanda na musamman jihar Zamfara. Gabanin hakan ma tuni an tura rundunoni 7 ne ƴan sanda da jiragen saman ƴan sanda a wani yunkurin kokarin raba jihar ta Zamfara daga matsalar ƴan bindiga dadi. Mataimakin Sufeta General din ƴan sandan zai jagoranci fafatawar kakkabe ƴan bindiga daga jihar Zamfara da ma makwabtanta. Sannan zai sa ido tare da jagorantar kwamishinan ƴan sandan jihar da ma sauran ƴan sanda a jihar don maido da kwanciyar hankali mai dorewa a baki ɗayan jihar ta Zamfara.
Throughout Zamfara State.
Kakakin rundunar ƴan sandan Najeriya ya kuma nuna wa ƴan jaridu wani sojan haya da ya yi yaƙi a ƙasar Libya da ke jagorantar wani ɓangare na ɗan bindiga daɗi a jihar ta Zamfara.
Abdurrahim Yusuf, who is 45 years old, as the gang leader, and he was trained in Libya as a guerrilla fighter.
Abdurrahim Yusuf, wanda ɗan shekaru 45 ne, jagora ƴan bindiga ne, ya sami horo a ƙasar Libya a matsayin mai yakin sunkuru, kuma ya taka rawa sosai a yakin basasar ƙasar ta Libya. Asalinsa ɗan Najeriya ne, da ya dawo kuma sai ya nufi Zamfara, inda ya ta cin karansa ba babbaka kafin ƴan sanda su kame shi daga bisani.
In Zamfara State before he was apprehended by the police team.
ƴan sandan sun ban dama na ɗan yi takaitaccen tattaunawa da wannan ɗan bindiga.
Abokina mai sunanka?
Abdurrahim.
Kai ɗan wani gari ne?
Dida Kaduna ne.
Ke me kaje a Libya?
Libya lokacin taso ina yaro. Na taso ina yaro.
Kaje Libya? Me kai a Libya?
Na yi soja a Libya.
Sojan me kai a Libya?
Gulla fighters.
Wa kaje ka je soja a Libya?
Lokacin na bi ƙasan ne. Zan wuce zuwa Sudan. Makaranta aka yi.
To me raka kai Najeriya?
Gabe da ni Najeriya bayan na samu kai na da Najeriya.
Da ka zo Najeriya kuma me kake na kaje a Najeriya? Da ka
Najeriya na zauna na yi aure na samu yaya. Ina zauna.
To me kawo ka nan yanzu?
Abin da ya kawo ni nan an kama da laifi ne. Na ne da babana.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yeah. ciwo Allah kadai yake yadda ya so da su ga kowa.
A gaida Hassan Maina kenan, yanzu kuma sai mu kara leƙa jamhuriyar Niger, inda wasu jigajigan jam'iyyar CPR Inganci suka ba da sanar dakatar da shugaban jam'iyyar Kasim Muktar daga mukaminsa saboda zargin sa da rashin iya jagoranci. Sai dai wasu magoya bayan sa sun ce ba za su amince ba. Sulaiman Muni Barma ya hada mana wannan cikakken rahoton.
Daruruwan magoya bayan jam'iyyar CPR Inganci da aka bayyana cewa sun fito daga yankuna bakwai daga cikin takwas da ake da su a nan Nijar ne suka halarci taron dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya, ministan wasanni motsa jiki Kasim Muktar, wanne suke zargi da aikata wasu abubuwan da suka saba wa ƙa'idodin jam'iyyar. Dan majalisar dokokin ƙasa Kabiru Ibrahim shi ne aka damƙawa ragamar jam'iyyar ta CPR domin riƙon ƙwarya.
A tarihin Nijar ana iya cewa shi ta kaɗai ce jam'iyyar da cikin shekara huɗu ba a taɓa zawo aka yi zaɓe ba aka sa mutane mambobi na biro, sai a naɗawan gayau gobe an shi wajen renewan ya ce ba a yi daidai ba a hidda shi a sa wani. Ita jam'iyyar ta koma kamar alamu an maida ta abu na kasuwanci, to kaga abin da al'umma suka taru suka yi in aka maida shi haka nan abin ya zamanto yaudara, ya zamanto lalata tahiya kuma da gurɓata ma sai asai. Ya yi wani babban lahi na canza alamar party. Dokokin da aka kawo jam'iyyar da su cas kai babu wani mahaluki ko wata kungiya mai iya canza wannan abin ba ce sai an je Council National ko Congress ba, shi ko ba shi ko guda ba.
Magoya bayan Kasim Muktar a nasu bangare na cewa masu wannan ikirari mutane ne da tun dadewa uwar jam'iyyar ta kore su daga sahun ƴaƴanta, kamar yadda za a ji daga bakin Ibrahim Salisu, mataimakin shugaban jam'iyyar CPR.
A wajen CPR Inganci babu wata baraka da daga ce militan, kuma a wajen mu babu wani militan tunda wannan mutanen da ka gani mu ba mu dauka su kawa ƴan siyasa ko kuma ƴan CPR Inganci, mutane wanda mu korari ne a gare mu jam'iyyar yanzu bata san su ba, kenan mu wajen mu ba mu ce musu baraka ko mu ce musu ƴan Inganci sun yi wani tarujiya. Doka ta dora CPR Inganci a cikin kasa.
Tuni dan majalisa Kabiru Ibrahim da nasu makarraban suka fara hangen abubuwan da suke shirin zartarwa a mataki na gaba.
Za mu takardu mu aika ma ministan cikin gida, mu aika ma kungiyar MRN cewa wannan bai wakiltar mu bai cikin tsarin da wanda za a magana da sunan jam'iyya, kuma za mu takarda wanda za mu aika ma kowace jiha cewa ta sa biro cikin lokaci kankani wanda nan da wata biyu insha Allah zuwa uku za mu je a garis kongare, wanda daga can za mu tseda takardun party cikakki ingantacci, za mu tseda jami'an party su ma cikakki ingantacci.
Allah kamu lokaci kowa sa ai jam'iyyar CPR Inganci ta wacce inda doka yake party ba kulli-kulli ne ake sauka suwa ba ko sabar wanda kun bai iyawa Allah ka taki gura.
Jam'iyyar CPR Inganci wacce aka kafa a shekarar 2014 na daga cikin jam'iyyun da suka fafata a zaɓuɓɓukan 2016 inda shugabanta Kasim Muktar ya kara da sauran 'yan takara a zaben shugaban ƙasa, yayin da sakamakon zaben 'yan majalisa ya ba jam'iyyar damar lashe kujerun wakilci uku a majalisar dokokin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mun gode Sulaiman Mummuni Barma. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji irin halin da ilimin makarantun sakandare ya shiga a jamhuriyar Nijar, inda iyaye da malamai ke kokawa da wasu tsare-tsare da suka kamata a ce gwamnatoci ke ɗaukar nauyinsu, amma nauyin baki ɗaya ya rataye a kansu idan har suna son ‘ya’yansu su samu nagartaccen ilimi. Wannan wata matsala ce da ƙasashe da suka ci gaba a duniya suka daɗe da mantawa da irin wannan matsalar, domin kuwa gwamnatoci na ɗaukar nauyin da ya rataya a kanta ba tare da jiran al'umma sun gabatar da duka nauyin ba. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Sule Mummuni Barma, ya shirya mana rahoto na musamman.
Rashin wadatattun ɗakunan karatu da ƙarancin bancina a makarantun gwamnatin jamhuriyar Nijar na kan gaban matsalolin da suka fi so su rawan ƙungiyar Alban Secondary Sexual Lycée College, wacce ita ce alama ce ta riƙon sakainar kashin da hukumomi ke yi wa sha'anin ilimi a wannan ƙasa. Adibis Aliyo shine sakataren wannan kungiya a reshen ta na Yamai.
Muna da lokololi da yawa da problem cin su klasoci ne, sai da yanzu kuna gani wadansu su zo da sahi kuma wadansu su zo da mareke. Wallahi wannan kishin ya kamata a samu musu solution tun da wuri, suke ba mu iya ganewa cikin capital a ce har yanzu akwai lokololi da ni kamar ruhuna ne. Ya kamata gwamnati ya tsasa ya saye ya kula da lokol, ba a ce a jara kasa in lokol ba ta yi ba. Kenan indai gwamnati yana jin kishin kasan nan nashi, yana jin kishin karatun nashi, ya kamata ya tsasa ya saye ya kama lokol public ya tashi.
Ministan ilimi a matakin secondary Sanusi Alhaji Samro wanne ya gaskanta halin da ake ciki a wannan fanni, ya tabbatar da cewa gwamnati na tsaye tsayin daka domin samo hanyoyin warware waɗannan matsaloli.
Klasosi abinda muke da wanda muke cewa plus and pilot kenan, wanda ba a gina su ba da siminti, abinda muke da kama wanda muke cewa bai zo yankin mu, bukatun mu class 6200 yau shekara biyu mu a cikin bidijekin mu ba mu samu ba muka gina klasosi, amma muna da wasu masu hannu da shuni da suke kama mu a yi kamar klas 300 zuwa 400 a shekara, to bisa 6000 kun gani, kuma kowace shekara abun kuma karuwa yake yi. Kenan abu ne yayi yawa yayi karhin gwamnati, amma gwamnati tana yin bakin kokarinta, kuma yadda kuka sani ne yanzu abubuwa da yawa sun koma wajen tsaron ƙasa, to wanda ko yake zancen tsaro lalle shi ne zai ba ƙarfi farafa a class in aka ce sai an yi zabi, to wannan matsalar ce wajen fannin klasosi.
Yayin da ake gab da cike watanni uku na farko a shekarar karatu ta 2018-2019, dubban ɗaliban secondary ne yake zaune a gida a sanadiyar rashin malamai, yayin da a wasu makarantun har yanzu ba a soma karantar wasu daga cikin darussan da ya kamata a koyar da ɗalibai ba
saboda matsalolin nan, ba mu iya makwana tunda mun sani yau muna da abokai dan makaranta na CGM Sankiyam da basu fara karatu, ko da sun ka fara karatu akwai matiyar da basu fara gani ba, basu fara har yanzu.
Me yasa basu fara karatu?
To akwai problem na table bank, akwai problem na ansanya, muna roko Allah a kama mu ya kama musu da su kai ansanyan killa kololi duka.
To koya hukumomi ke kallon wannan korafi na kungiyar ɗalibai? Har ila yau ga minista Sanusi Alhaji Samro.
Da muka yi situation wajen mushina 700 muke da bukatunsu da a cikin kowace maciyar iri-iri, to shi ma gwamnati yanzu basta da mawaya na ta yi rekriti har wajen 700. Shekara wadda ta wuce an ba mu appelé de service civique 300, amma bisa 300 nan 300 kawai suka yarda suka tai suka yi aiki, sauran duka sai su ci a su in ba niyame ba ko wata jaha shafle da region ba sa tai, batun da yawancin su yara ne wanda so suke amma suna koyawa kuma su ma suna zuwa jami'a suna dauka koko suna karatu su da kansu koko suna bada karatu a cikin prive saboda su yi wannan abun. To wannan abun shi ma ya kawo lalle muna da wannan matsala, tunda akwai lakololi wanda zaka tarra sai eje guda a tarda mushe biyu mushe uku koko ka tarra cikin wata maciyar ma babu mushe ko guda.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sule Mummuni Barma da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, sai wadda ta jagoranci shirin kuma ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.
A maza da mata duk mu zan miƙewa
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu anan yana cewa karfe 10:24 wato karfe 4:24 a jamhuriyar Niger, Nigeria, Kamaru da Chad. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, inda ya ce hakika yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da masu bukata ta musamman. Wannan rana ta zo ne a daidai lokacin da waɗannan mutane ke fuskantar kalubale da dama a rayuwarsu, musamman ma kyamar da ake nuna musu. To ya kamata dai a daina, domin babu wanda ya fi ƙarfin Allah ya jarabce shi. Ga kuma wasiƙar ɗalibi a sashen noma da kiwo Jami'ar Maiduguri, Baba Gana Alhaji Nukiya tare da Gray McGrath, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku gaya wa gwamnatin ƙasarmu Najeriya da ta yi dukkan wani mai yiwuwa ta zauna teburin sulhu da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU su janye wannan yajin aiki da suke yi, saboda wallahi mu ɗaliban jami'o'i wannan yajin yana mayar mana hannun agogo baya. Mun gode VOA Hausa. Sai kuma sako daga Haruna Boda, jihar Jigawa, Nigeria, inda ya ce nasarar kashe 'yan bindiga har su 104 da 'yan sandan Nigeria suka yi a jihar Zamfara wata babban nasara ce ga al'ummar jihar da kuma kasar baki daya. Muna fatan Allah ya kara baiwa jami'an tsaron musa'a domin kawo ƙarshen waɗannan miyagun mutane da suka hana mutanen jihar Zamfara kwanciyar hankali. Amin. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda, Zamfara, inda ya ce zanga-zangar da aka gudana a birnin Paris na ƙasar Faransa a ƙarshen mako don nuna adawa da ƙarin farashin kuɗin man fetur, wannan wani babban ƙalubale ne ga shugaban Emmanuel Macron, domin hakan zai iya zama sanadin zubewar farin jinin da shugaban yake da shi ga al'ummar ƙasarsa. Don haka akwai buƙatar shugaban ya yi taka tsantsan wajen ɗaukar mataki akan masu zanga-zangar da jami'an 'yan sanda suka cafke.
Yanzu kuma sai labaranmu na ƙarshe a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce bai mutu ba, kuma ba wani ɗan Sudan mai kama da shi da ya maye gurbinsa. Jiya Lahadi, shugaban ya ƙaryata jita-jitar da ake yadawa a yanar gizo a lokacin da ya gana da 'yan Najeriya masu zama a ƙasar Poland, inda yake halartar taron ƙolin COP24 na Majalisar Ɗinkin Duniya game da canjin yanayi a birnin Katowice. A wata wasiƙa da shugaban Amurka Donald Trump ya tura wa Firayim Ministan Pakistan Imran Khan, ya nemi haɗin gwiwar Islamabad wajen kawo 'yan ƙungiyar Taliban kan teburin sulhu a Afghanistan. Khan ya bayyana wa wasu manema labarai cewa ya samu wannan wasiƙar ne a yau Litinin da safe. Ya kuma yi alƙawari cewa Pakistan za ta yi iya ƙoƙarinta wajen taimakawa game da shirin neman sulhu. Amurka da China sun amince da jingine batun ƙara haraji don ba da damar hawa teburin shawarwari, amma dole ne ɓangarorin biyu su kammala shawarwarinsu cikin tsawon kwanaki 90 da aka ba su da suka kunshi muhimmin ranakun hutu a Amurka da China. Don haka akwai batar a yi hanzari a cewar masanar.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na da ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni, inda za mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin me za ku ce dangane da rahotanni da ke cewa an samo ne Buhari na bogi da kuma martanin da shi Buhari ya mayar? Yanzu a madadin Amina Buhari Auna da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, sai injin namu Dan, ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu ne lafiya.